الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 2 ga watan Al-Muharram shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 3 ga watan 10 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Allamah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Wai misali, in ka je wajen ta'aziyya za ka iya tunatarwa kai wa'azi? To, a farko ya kamata mu san menene ta'aziyya. Kafin mu san da cewa ya dace mutum ya yi gargadi ko bai dace bai yi gargadi a wajen ta'aziyya, shi lafazin at-ta'aziyya a Larabci ma'anarsa shi ne at-tasbir, wato ba da haƙuri. Shi kuwa ba kowa ake ba haƙuri sai wanda Allah ya kaddara masa wata musiba da ko wani bala'i. Kamar yanda wani mawaki ke faɗa a cikin waƙarsa, shine Imru'ul Qais: fa'azzaitu nafsi hina banu bi jasratin zamulin kabuniyani al-yahudi khaifaki, fa'azzaitu nafsi ay fasabbartu nafsi, shine na ba zuciya ta haƙuri. To, ita ta'aziyya abu ce wanda Allah ya shar'anta mana. Ta'aziyya kuma bata keɓanta ba da musiba ta mutuwa. Duk abin da ya samu ɗan uwanka mumini na rashin daɗi, to ya kamata kai masa ta'aziyya, ma'ana ka yi ƙoƙarin ba shi haƙuri. Shi ne Hausawa suke cewa na tafi na jajanta ma wani. Idan ka ji an ce a jajanta ma wani, ma'ana za a ba shi haƙuri a kan abin da ya same shi na musiba. Wanda yin ta'aziyya na nuna muminai tsintsiya ce maɗaurinki ɗaya, ‘yan uwan juna ne masu ƙaunar juna, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya halicce mu a kan haka, ya ɗabi'antar da mu a kan haka, innamal mu'minuna ikhwa, kamar yadda kuma manzansa sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, al-muslimu akhul muslim. To, don haka duk abin da ya samu ɗan uwanka mumini na jin daɗi, to ka tabbata cewa kai ya sama, ka je kai masa barka, ka taya shi murna. Duk abin da ya same shi na musiba, to duk wani agaji da zaka kawo masa domin fitar da shi daga cikin wannan matsala da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, da yin amfani da wasu kalimomi waɗanda za su sa ya ɗau haƙuri, ya jimre, ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya nemi sakamakon lada a kan wannan musiba da ta same shi, to dole ne ka kawo masa wannan agaji. To, don haka ita ta'aziyya ta mutuwa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu lafazin da ya dace mu yi amfani da shi tare da cewa malamai sun tafi akan cewa duk wani lafazi wanda zai iya sa shi wanda wannan musiba ta same shi ya dau hakuri ba laifi zaka iya amfani da lafazin an gane ko kamar yanda Hausawa suke cewa wani Allah ya ji ganshi Allah ya masa rahama kowa baya wuce lokacinsa da sauran abin da ya kama da haka to shine wato irin kalimar da malamai suka faɗa irin su ahsanallahu azaaka wa a'azama ajraka wa ghafara limayitika ahsanallahu azaaka Allah ya kyautata daukan hakurinka wa a'azama ajraka Allah ya girmama ladanka game da wannan musiba da ta same ka wa ghafara limayitika Allah ya yi gafara ga mamacinka to irin wannan lafazi malamai suka ce ba laifi akan yi amfani da shi a wajen ta'aziyya amma tare da cewa sun tabbatar da cewa kai amfani da lafazin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya fita cewa kamar yanda ƙassa lokacin da ɗanta ba shi da lafiya yana cikin yanayi wanda yake na yanayi wanda yake na fitar ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yazo ya ga yanda yaro yake ciki rashin lafiya ta tsananta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aika mata cewa ta dau hakuri ta nemi ladan wannan musiba a wajen Ubangiji subhanahu wataala manzon Allah ya faɗa ma dan aiken shi kaka ce mata fala tasbir wal tahtasib ta dau hakuri ta nemi sakamakon lada a wajen Ubangiji subhanahu wataala game da wannan musiba da yake rabu danta sai ta sake aika masa cewa ita abin da take da bukata yazo ya ga yanda yanayin yaro yake ciki tana ci a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taso da wata tawaga daga cikin sahabbansa irin su Mu'adh ibn Jabal da irin su Sa'ad ibn Ubada da sauransu manzo Allah ya zo gidanta aka dauki yaro aka mika masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rungume yaro a lokacin da yaro yana fama na fitar rai ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuciyarsa ta ringa bugawa kai tsaye sai hawaye ya fara zuba Sa'ad ibn Ubada Allah ya kara masa yadda sai ya ce me nake so na gani ya rasulullah kana zubar da hawaye manzo Allah sai yake fada ga Sa'ad yake cewa hadhihi rahma ja'alaha Allah fi qulubi man sha'a min ibadi wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi rahama manzo Allah yace wannan hawaye da kaga ina zubar da shi ba raki bane ba kashin hakuri bane jin kai ne da tausayi wanda Allah yake sakawa a cikin zuciyar wanda ya so ya ga dama daga cikin bayinsa kuma kusan da cewa kadai masu tausayi daga cikin bayin Allah su kadai ne Allah yake jin kansu wannan hadisi yana tabbatar da wato halaccin yin kuka na zubar da hawaye a lokacin da aka ba mutum mutuwa kuka na daga murya shine haramu to a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya aika dan aike ya je ya fada mata cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fa la tasbir wa la tahtasib haka manzo Allah yace dan aikin ya je ya fada mata inna lillahi ma akhadha cewa duk abinda Allah ya karba mallakar shi ne halittar shi ce mallakar shi ce kuma bayan sa ne wala huma a'ta kuma duk abin da ya bayar nashi ne wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma komai a wajen Allah yana da lokaci wanda yake kayyadadde wanda baya jinkiri duk lokacin yayi kuma kafin lokacin bai isa bai gaggawa ya tarar da lokacin kafin yayi to wannan lafazza waɗannan kalimomi guda uku ko mu ce waɗannan lafuzza guda uku sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da su game da yi mata ta'ziya. An gane ko? Ko mu ce wannan kalima, ko mu ce waɗannan kalimomi. Kalima ta farko inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fa la tasbir wa la tahtasib. Manzo Allah ya ce lalle duk abinda Allah ya karba nashi, kuma duk abinda ya bayar nashi ne, kuma komai abunsa yana da lokaci wanda yake abun ambato, wanda ya kayyade masa lokaci, kamar yadda ya ce li kulli ajalin kitab. Sai ya ce fa la tasbir, ce da ita ta dau hakuri, wa la tahtasib, ta nemi lada na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To dan haka wannan hadisi yana tabbatar mana idan mutum ya je wajen ta'ziya amfanin wannan yanda ake buƙatar yayi ta'ziya yayi amfani da wasu kalmomi na jan hankali wanda za su kwantar da hankali su dan sauƙaƙa wannan musiba da ta samu su, wannan musibar ta same su. Ba laifi irin ayoyi na Al-Qur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke bayani game da wannan al'amari, a takaice zaka iya dallashin shi wanda aka masa mutuwa domin jin hankalinsa ya dau hakuri, ya jimri, ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nemi sakamakon ladan musiba. An gane ko? Amma ba haka ba nan, misali a zo a girka wa'azi a wajen mutuwa, wannan ba karantarwar magabata ba ce. An gane ko? Iya abin da za a yi, shi wanda aka ma mutuwa sai ka zo kai masa gargadi, ka sha hankalinsa, kana gamawa ka tashi ka shiga sha'aninka. Ba a ci gaba da zama ba ana ɗauko tsegungunma da wasu zantuttuka na siyasa da duk wasu al'amura waɗanda za su ɓata maka rayuwa, su ɓata maka lokaci, waɗanda za su dora maka nauyin zunubi a gobe kiyama. Lalle ita ta'ziya daga kaje kayi ka dallallashi shi wanda aka masa mutuwa, ka dan kwantar da hankalinsa, in ya so kowa sai ya shiga sha'aninsa. Na'am.
Wannan cikin darasin da muka gani na baya a hadisin da yake nuna mu kyanwa ba na gasa ba ce. Wannan faɗar tana nuna ga wanda duk da cewa tana da hira halali ce.
To ai kasancewar na'am yake cewa kai. Kamar ni. To waɗannan kabbaruri kamar yadda al-Imam Nawawi Allah ya ji kansa a cikin littafinsa ya suna At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an, a cikin nan ya yi bayani game da yadda magabata sukan yi wannan kabbaruri daga ƙarshen wato Suratul Duha zawwa wato ƙarshen wato suratul Nas. Duk da cewa ba da ni insha Allah za mu iya bincikawa shin akwai wani dalili akan haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko babu. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama littafin da ke bayani game da wato muna dai cikin kitabun Tahara. Mun gama babu la'aniya, babin da ke bayani game da hukunce-hukuncen wato makayai. Lafazin al'aniya jam'i ne na al'ina, idan aka ce al'ina wato shine makayi wanda ake zuba abinci a cikinsa ko kuma abin sha. Tare da cewa bayani ya gabata asali game da duk wani abu da Allah ya halitta shine halalci, sai an samu dalilin da ke tabbatar da haramci. Don haka duk wani makayi asali halal ne, sai wanda dalili ya zo a cikin shari'a cewa baya halatta. Kamar yadda ababan mun ga hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke haramta mana yin amfani da makayi wanda yake na zinare ko azurfa, bal ma kashiri da barazana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana game da duk wanda ke cin wani abinci ko shan wani abin sha a cikin makayi na zinare ko na azurfa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace allazi ya'kulu fi in yashrabu fi ina'il fidda innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Manzon Allah yace wanda ke shan wani abin sha sai ka hada da cewa da wanda ke cin wani abinci a cikin makayi na azurfa sai ka ce ko na zinare. Manzon Allah yace innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, ya san da cewa wutar jahannama ce kadai yake kwankwada a cikin cikinsa. Don haka wannan yana nuna cewa cin abinci ko shan abin sha a cikin makayi na zinare ko azurfa laifi ne mai girma daga cikin manyan laifuka. Ka'ida malamai suka ce wato hukuma ba ta kasancewa sai akan laifi wanda yake babba. Duk laifin da kaji Allah ya tanadi hukuma a nan duniya ko a makoma lahira, to wannan yana tabbatar da cewa laifi ne wanda yake mai girma. Don haka manzo Allah ya ce ya san da cewa wutar jahannama ce yake kwankwada a cikin cikinsa. A wani lafazi sai ya ce kar ku ci a cikin makayi na zinare ko azurfa, ya ce hakanan kar ku sha wani abin sha a cikinsu. Sai ya ce fa inna halakum fi dunya wa lakum fil akhirah, makayi na zinare ko na azurfa wato na waɗanda suka kafirce ma Ubangiji ne a nan rayuwar duniya, domin su suke halatta ma kansu abinda Allah ya haramta. Sai ya ce walakum fil akhirah, ku ga mu'minai naku ne a lahira, Allah ya tanada muku shi a gidan aljanna. Kamar yanda ya faɗa yuqafu alaihim bi sihafin min zahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al anfus wa talazzu al a'yun wa antum fiha khalidun. Kamar yanda ya faɗa a can cikin suratul insan wa yuqafu alaihim bi aniyatin min fibbatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fibbatin qaddaruha taqdira. Haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a hadisi ingantacce, jannatani min zahabin aniyatuhuma, yake cewa jannatani, yake cewa jannatani min zahabin, an gane ko? Sai ya ce aniyatuhuma wa ma fihima, ya ce akwai aljanna guda biyu da Allah ya tanada ma bayinsa muminai na zinare, da zinare gaba ɗaya Allah ya gina aljanna. Ya ce aniyatuhuma wa ma fihima, ya ce makayansu da duk abin da yake cikinsu na zinare. Kuma haka ya faɗa jannatani min fidda aniyatuhuma wa ma fihima, akwai kuma wasu aljanna biyu na daban, an gane ko? Su kuma na azurfa ne Allah ya gina su da duk wato makayansu, kwanuka da komai da kurbuka da duk abin da yake ciki na azurfa ne. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce wa min dunihima jannatani, shi ne manzo Allah ya ce jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min fidda aniyatuhuma wa ma fihima. Kaga wannan hadisi yana tabbatar da cewa makayai na zinari da azurfa Allah ya tanada ma muminai a gidan aljanna. Fatan mu Allah ya ciyar da mu, ya shayar da mu a cikin waɗannan makayai a gida wanda yake na karanci. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu izalatin najasati wa bayan, babu izalatin najasati wa bayaniha. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقالها حسن صحيح. ما لم الله يجيك أنسنا فتا وننبابيني وندكي بياني جمدا wato hukuncin gusar da najasa. Sai ya ce wa bayani ha, wato da bayani game da yanda ake gusar da najasa da yanda ake tsarkake mahallinta da najasar da aka yi rangwame game da ita da ma wanda ba a yi rangwame ba. shine yace kenan babu izalatin najasati wa bayaniha, babi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen busar da najasa da bayani game da duk abin da ya shafe ta. Lafazin babu kamar yadda bayani ya gabata khabar ne wanda an shafe mubtada, mubtada ake shi an shafe. Yaya za ka kaddara sai ka ce haza babu izalatin najasa? Lafazin wato izala, idan aka ce al-izala an ci masdar ne na fadar suna rabawa da suke cewa azaltu shay'a izalatan, azaltu shay'a izalatan, ma'ana na gusar da abu, gusarwa. Domin kalima ta al-izala shine at-tanhiya, ma'ana gusar da abu, kanisan tashi. Don haka ita wannan jami'iyya da ta ma kanta lakabin izalatu sunna, wannan izalatu bid'a wa iqamatu sunna, izalatu bid'a wa iqamatu sunna, ma'ana gusar da bid'a, ma'ana anisanta ta game da karantarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita, wa iqamatu sunna kuma a tare da tabbatar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. An gane ku? Kenan kalima ta al-izala shine gusar da duk wata kazanta da duk wani datti, shine ma'anar al-izala. Kenan wannan in muka tsaya muka lura, kalima ce ta yabo na a ce maka dan izala, me ake nini? Ma'ana mai kokarin gusar da duk wani datti da duk wata kazanta wadda an gane ko ta bade sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana duk wani abu wanda ya gurbata addini, to ayi kokari a gusar da shi, a tace addini ya zamanto zallansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. To shine in aka ce kenan al-izala shine at-tanhiya, ma'ana nisanta wani abu wanda bai dace ba, wanda guba ne. Idan aka ce an-najasa suna ne na masdar, abinda ake nihi da an-najasa wato shine kazanta da datti, ma'ana duk wani abu wanda yake kazanta ne, datti ne, wanda a ɗabi'ar dan adam yanda Allah ya ɗabi'antar da shi, dan adam yana kyamar duk wani abu wanda ainihin sa kazanta ne da datti, saboda ba ɗabi'ar shi bace. Dan adam ɗabi'ar shi asali tsabtacecce aka san shi, kuma wanda yana kaunar duk wani abu wanda yake na ƙwarai, wanda yake mai karanci. Amma duk wani datti a ɗabi'ar dan adam in dai ba canza ba ta, to duk wata guba da kazanta dan adam yakan nisance ta. Don haka ita najasa kamar yadda malamai suke faɗa a shar'ance, shine suke cewa qadarun makhsusun yamna'u jinsu bis-salata wa nahwaha, wato wata kazanta ce keɓantacciya, misali kamar bawali, kamar bayan gari, wanda jinsin wannan kazanta ke hana yin sallah da abin da ya kama da haka, shine kamar tawafi. To don haka ita kuwa najasa kamar yadda malamai sun yi ittifaki akan cewa gusar da najasa wato wajibi ne game da jikin ɗan adam da tufafinsa da gun da zai yi sallah, bal ma kamar yadda malamai suka tabbatar da cewa wato tsarkake gusar da najasa sharadi ne wanda yake da ingancin sallah ga duk wanda yake da iko, sallar shi ba ta inganta dole sai ya gusar da najasa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, sanda cewa Ubangiji ta'ala baya karfan sallar ɗayan ku idan yayi hadasi, shine bawali ko bayan gari. An gane ko? Sai ka hada da iska, sai ya ce hatta yatawadda, sai yayi arwalla. To dan haka wannan hadisi yana tabbatar da cewa wato tsarkin najasa, ma'ana gusar da najasa, wannan wa sharadi ne daga cikin sharuɗa waɗanda suke na ingancin sallah. Don haka wani malami daga cikin magabata Al-Wazir Ibn Hubayra, Allah ya ji kansa, yake cewa malamai sun yi ijima'i akan cewa tsarkake jiki da tufafi da mahallin da mutum zai yi sallah shar'i ne wanda yake da ingancin sallah. To ita najasa wato kana bici a gane ko, duk da cewa kalima ta najasa, in muka ce najasa wannan kalima ce ta Larabci amma aka hausantar da ita, imma in a Larabci ne sai ka ce najasa ko ka ce najisa, najasatun ko ka ce najisatun, to shine a Hausa ake cewa najasa. To amma a Hausa sunanta shine kazamta, an gane ko, duk da cewa kazanta kala-kala ce, an gane ko, amma ainihin sunanta a Hausa shine kazanta kenan najasa. To ita najasa kala biyu ce, ko mu ce ta kasu kashi biyu, akwai najasa hukumiya, akwai kuma najasa ainiya. Akwai wadda najasa ce a hukunce, najasa a hukunce shine abinda ke samun dan adam in ma jikinsa ko tufafinsa ko mahallin da zai yi sallah. To kusar da wannan najasa ya zama wajibi. Yanzu misali bawali ko bayan gari ya taba tufafinka ko ya taba jikinka, kaga wannan a hukunce ya zama wajibi akan ka, dole sai ka kusar da wannan najasa. An gane ku, domin kasancewar ita wannan najasa ruwa na tsarkake ta a duk lokacin da ta taba tufafinka ko ta taba jikinka ko mahallin da zaka yi sallah, to wannan najasa a hukunci ana iya kusar da ita. To ita kuwa najasa ainiya ita ce wadda ta kowane hali ba ta iya tsarkaka, najasa ainiya ta kowane hali ba ta iya tsarkaka. Yanzu misali idan ka ɗauki alade, alade najasa ne, akwai yanda ɗan adam zai iya tsarkake namansa? Jaki na gida wanda ake masa da butu najasa ne, ba yanda za a yi ta kowane hali ka tsarkake namansa ka yi amfani da shi. To don haka ita najasa ainiya ba ta tsarkaka ta kowane hali, amma ita najasa hukumiya tana tsarkaka, ruwa yana tsarkake ta, ƙasa tana tsarkake ta, kamar yadda in ka taka wato najasa da takalminka. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana idan ka goga takalmin akan ƙasa, to wannan ya wadatu takalmin ya tsarkaka, kamar yadda ƙarin bayani zai zo. Don haka ita najasa kuma tana da sifofi guda uku, sifa ta farko wato ɗanɗano, sifa ta biyu launi, sifa ta uku wato shine wari. An gane ko, tana da waɗannan sifofi guda uku kenan, al-ta'amu wal-launu war-ra'iha, ɗanɗano da launi ko mu ce da kama, sannan kuma wato shine da bashi-bashi a Hausa, ma'ana abinda za a iya shaka shine ar-ra'iha, in ma ya zamanto mai ƙanshi ko ya zamanto mai wari. To don haka idan najasa ta taba tufafinka ko ta taba jikinka, idan ka wanke, bayan wankewa sai ka ga wato warin najasa yana nan ko ɗanɗanon ta yana nan, to wannan najasa ba ta tsarkaka ba, dole sai ɗanɗano da wari ya bushe. Amma bayan ka wanke ɗanɗano da wari ya bushe, to amma launin na nan bai bushe ba, to wannan an yi rangwame. Matukar ka wanke launi a ɗanɗano da wari ya gushe, launi ya wanzu, to wannan an yi rangwame, kamar yadda za mu iske hadisin Asma Allah ya ƙara mata yadda da take faɗa cewa, ya Rasulallahi, ɗayarmu idan tana al'ada so da yawa jinin al'ada yakan taɓa tufafinta, yaya za ta yi? Maza Allah sai ya ce ta cuɗa ta wanke, ta sa ruwa ta wanke. Ta ce to ya Rasulallahi, in launin jinin bai gushe ba? Maza Allah ya ce in dai kin wanke da kyau, to launin baya cutar da ke, in dai ɗanɗanon da warin ya gushe, to launi baya cutarwa. Kenan abinda muke so mu gane, waɗannan sifofi guda biyu sai sun gushe, an tabbata sun gushe, sannan najasa ta tsar, wurin da najasa ta taba sannan ya tsarkaka, kenan ɗanɗano da wari dole ya gushe. Idan ɗanɗano da wari ya gushe, in launi ya wanzu, to wannan babu matsala. To shi ne nan malam sai ya zo mana da hadisin Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, ke fada cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ani la khamri tuttakhadhu khallan, wato game da giya da ake kokarin sarrafa ta a maida ta ibnega. Faqala, sai manzon Allah ya fada, sai yace la, yace a'a, baya dacewa, baya halatta. Tambayar shi aka yi ani la khamri, game da giya tuttakhadhu khallan, wato da akan sarrafa ta ta yanke ta dina samaye ta koma bunegir, manzon Allah sai yace la, yace a'a, a'a kwa in ta zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzonsa kai tsaye, abinda take fa'idantarwa shine haramci. Sai an samu dalilin da zai sarrafa wannan hani daga haramci zuwa karhanci. Shi lafazin al-khamr, malamai suka ce duk abin da ke sanya maye na nannagen inabi da waninsa, don kada ka takaita giya akan cewa sai giya wadda aka yi da inabi ko da alkama ita kadai ce giya. Ko ma menene aka sarrafa shi aka maida shi giya yana sanya maye, to hukuncinsa daya. Lalle asali ita giya akan yi ta ne da dabino da 'ya'yan inabi, kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Ubangiji ta'ala ya ce wa min samaratin nakhili, daga cikin 'ya'yan dabino, wal a'nabi da 'ya'yan inabi, tattakhizuna minhu sakaran, wato kukan riki kayan maye, wa rizqan hasana, wato da arziki wanda yake kyakkyawa. Wannan a farkon al'amari ne lokacin da Allah bai haramtar da giya ba, domin tana daga cikin ni'imomin da Allah ya jaddada ma bayinsa. Shine Allah yake gura mana anan a cikin suratul Nahl, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana. To dan haka asali in aka ce giya kenan duk abinda ke sanya maye na nannagen inabi ko dabino ko wani abu wanda yake na daban. Ita giya ba a ce mata giya illa domin tana rufe hankali ta lullube shi, mutum ya kasa gano abin da zai amfane shi balantana ya kusance shi, kuma ya kasa gano abin da zai cutar da shi balantana ya nisance shi. Don haka duk abin da zai rufe hankalin ɗan adam ya ringa tafiya a baibai, to wannan ya zama giya. Hukuncinsa ɗaya da giya, duk abin da zai lullube hankalin ɗan adam ya kasa gane daidai, to wannan ya zama giya. To shi ne a nan aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da giya tuttakhadhu khallan, da ake kokarin maida ta zama binegir, ta yanke ta zama binegir. Lafazin khallan shi ne al-khall, idan aka ce al-khall wato shi ne binegir. Dan haka karka yi tsammanin wani abu ne na daban da ake cewa ma'ul khall shi ne dai binegir. Akwai wanda yake da launi ya karkata baki-baki, akwai wanda kuma ruwa ne garai, shi ne kenan wani a wani ruwa mai ɗan yami-yami wanda akan sanya galibi a cikin salati a nan, amma su Larabawa sukan sanya shi a cikin abinci, saboda shi wannan ɗan yami-yami yakan ɗan sanya mutum in ma baya shawara abinci zai ɗan ci da dama. A takaice, wannan hadisi yana nuna mana cewa giya haramun ci, ƙoƙarin mai da giya ta zama binegir baya halatta. Malamai suka ce ko da ta hanyar canza mata mahalli ne, idan ta wuni a rana sai ka ɗauke ta ka maida ta inuwa, sannan kuma in an kwana biyu har ka ɗauke ta ka maida ta rana har a kai lokacin da za ta yanke, ko da ta hanyar haka ne baya halatta. Domin sau da yawa wasu sukan ɗan yi hikima a kan haka, idan tana inuwa sai a maida ta rana, idan rana ta buge ta kuma sai a dawo da ita inuwa, sannan kuma hannu a maida ta, to ta hanyar haka takan yanke, to ko da ta hanyar haka ne baya halatta. Dalilin da yake tabbatar da cewa ta kowane hali sarrafa giya ta koma binegir kwata-kwata baya halatta shi ne hadisin da ke cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi, wanda lokacin da Allah ya turo sako sakon da ke haramtar da giya Abu Dalha, Allah ya kara masa yadda ya tashi takam ya zo wajen Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya masa tambaya game da wata giya wanda ke gunsa ta wasu marayuci, wanda an tanade ta, an dakace ta, ana jiran lokacin tsadar ta yayi a fito da ita a saida a samu riba kai tsaye, ba tare da an tantance Allah sai ya turo sakon da ke haramtar da giya. To Abu Dalha sai ya zo ya tambayi Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya bashi iya uzurin sa, ya ce ya Rasulullahi, akwai giya ta marayu a gona kuma Allah ya haramtar da giya, ya Rasulullahi, shin ma iya sarrafa ta ta koma bune girmu sayar da ita? Manzon Allah ya ce masa a'a. Manzon Allah ya ce maza a fitar da ita a zubar da ita. Manzon Allah ya yi umarnin cewa a fitar da ita a je a zubar da ita. Abu Dalha, Allah ya kara masa yadda, ya sanya aka ringa daukan waɗannan goruna da tuluna na giya aka kai su kan titi aka ringa bulbulewa. To kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar da ta kowane hali baya halatta a sarrafa giya ta koma bulbulewa. Ta koma yaya, inda yana halatta wannan giya ce fa ta marayu, wanda an dakace ta ana jiran lokacin tsadar ta yi a fito da ita a sayar da ita, amma manzon Allah ya umarin cewa a je a zubar da ita. To amma idan ita giya da kanta ta yanke ta daina sa maye ta koma vinegar, to wannan ya halatta, an gane ko, ya halatta a sha in ta yanke a kalan kanta ba tare da sarrafa ta ba, to wannan ya halatta. Me yasa? Saboda kasancewar illar ta riga ta gushe shine sanya mayar, don haka ta koma asali kenan, ta koma halal. Malamai ku suna da ka'ida shine al-hukumu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adba, wato shi hukunci yakan yi kewayo tare da illarsa, samuwarta da rashinta. Illar da ta sa Allah ya haramtar da giya wato shine sanya maye. To sanya maye ya gushe, to tunda sanya maye ya gushe kenan ta koma asali, asali shine halacci. Gane ku kenan? A nan abinda muke so mu gane, in giya da kanta ta yanke ta daina sa maye, to wannan matsayinta halacci, amma in tare da sanya hannu na dan adam aka sarrafa ta ta koma vinegar, to wannan kwata-kwata baya halatta, ko da ta canza mata mahalli daga inuwa a ɗauke ta a kai ta rana, daga rana a dawo da ita inuwa, ana haka har ta yanke, to baya halatta. Sannan kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da wasu malamai suka kafa hujja game da cewa giya wato najasa ce, idan ta taba jikinka ko tufafinka dole sai ka wanke. An gane ku? Bugu da ƙari suka ce dalilinmu na biyu shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ubangiji ta'ala ya zano wasu abubuwa wanda a cikin jimillarsu akwai giya, a ƙarshe Ubangiji ta'ala ya ce rijsun min amali shaytan, najasa ne, kazanta ne game da daga cikin aikin shaytani. Suka ce don haka giya najasa ce. To amma a magana wadda take tabbatatta giya ba najasa ba ce, kamar yadda al-Imam As-San'ani, al-Amir As-San'ani a cikin littafinsa Subul Salam, sharhi ne na wannan littafi Bulughul Maram, shi ne yake faɗa, yake cewa al-haqqu anna al-asla fil a'yani fahara, yace magana ta gaskiya, yace lalle asalin duk wani ainihin abin da Allah ya halitta yace shine zarki. Duk wani abu da Allah ya halitta idan muka koma asali wato shine tsarki, ma'ana tsarkakekke. Shi ne sai yace wa anna tahrima la yalzamun najasa, lalle haramtar da abu to baya nazinta wannan abu a ce najasa. An gane ku? Haramtar da abu to baya nazinta cewa wannan abu da najasa ne. Sai yace fa innal hashisha muharrama zahira, yace ga ya hashisha, ma'ana irin wannan taba da ake sha wiwi da sauransu, haramun ne to amma tsarkakakka ce domin ganyen icce ne yanzu idan ka dafa wannan taba a ce ka dafa najasa sai ka wanke hannunka tare da cewa Allah ya haramta ta in tana aljihunka kai sallah sai a ce ka yi sallah da najasa taba wannan rusman da wannan da ake sha haramun ci idan mutum ya sha taba sai a ce sai ya kurkure bakinsa ya sha najasa ko kuma tana aljihunshi in ya sallah a ce ya yi sallah da najasa sai ya ce wa kullul muqaddirat dukkan wasu kaya na sanya maye kamar irin su koken da kwaya da sauransu ya ce wasu mummul qatilat da duk wata guba wadda take mai kashewa ya ce la dalila ala najasatiha babu wani dalili wanda ke tabbatar da cewa najasa ce idan ka ɗauki gutar iblis haramun ne domin kayan maye to amma ba najasa ba ce idan ka ɗauki guba ko mu ce fazor haramun ne saboda guba ce mai kashewa idan ka dafa fazor za mu ce sai ka yanzu misali acid ai fazon ne saboda kashewa yake idan ya zuba a jikinka sai mu ce najasa ta zuba a jikinka sai ka wanke kaga kenan haramtar da abu baya nazanta cewa wannan abu a ce najasa ne don haka sai yake cewa wa amman najasa sanadi ita najasa fa yulazimu hatta harim haramci na lazumtarta sai yace fa kullu najisin muharram duk wani abu wanda yake najasa haramun ne wala aks amma banda sun kuyan haka kenan kullu najasatin haramun walaysa kullu haramin najisan dukkan najasa haramun ce amma ba kowane abu ne wanda Allah ya haramta za a ce najasa kenan duk najasa haramun ce amma ba duk abin da aka haramta bane najasa ka'ida kenan shine yace fa kullu najisin muharram wala aks duk wata najasa haramun ce amma banda sun kuyan haka ba duk abin da Allah ya haramta bane za a ce najasa to shine sai yake cewa وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال دومين حكمشي game da najasa shine hani game da shafar wannan najasa a kowane hali in dai aka ce abu najasa ne ta kowane hali baya halatta kamar wannan abu ya taba jikinka ko ya taba tufafinka kamar yanzu misali bawali ko bayan gari ai kaga najasa ne to baya halatta kamar wannan bawali ya taba jikinka ko ya taba tufafinka sai yace fal hukumu bi najasatil aini hukumu bi tahrimiha hukunci game da najasa ta ainihin abu to wannan hukunci ne game da haramcin sa kenan duk wani abu wanda ainihin shi najasa ne to haramun ne sai yace bi khilafil hukumi bi tahrim sabanin hukunci game da haramtar da abu sai ya mana misali sai yace fa innahu yahrum lubsul hariri wal zahabi wa huma tahirani ijma'an kaga haramun ne ga manzan al'umma muminai sanya tufafi na alhariri ko zinare alhadi ko malamai sun yi ijma'i da zinare da alhariri abubuwa ne waɗanda suke tsarkaka yanzu misali idan ka sanya zobe na zinare a hannunka sai mu ce ka sanya najasa sai ka wanke alhadi zinare abu ne tsarkakekke tufafi na alhariri tsarkakekke ne amma Allah ya haramta mana mu muminai maza mu sanya zinare ko mu sanya alhariri to haka malamai suka kara misali da cewa yanzu idan ka dauka abubuwan da Allah ya zano a wannan aya da yace ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan yace ya ku muminai ku sanna cewa lalle giya da caca wal ansab da gumaka wal azlam yace da kibban duba sai yace rijsu min amali shaytan gaba ɗayan datti ne daga cikin aikin shaytani bayan da yace innamal khamru sai yace wal maisir da caca yanzu misali mutum ya zo yayi caca irin wannan irin zungure ko kuma kati wani nau'i ne na caca sai mu ce ya taba najasa dole sai ya wanke hannunsa ko kuma misali yanzu misali gunki ne aka sassaka shi ka zo ka dafa gunki za mu iya cewa ka dafa najasa sai ka wanke hannu ko kuma al-azlam sune kibban diba idan aka ce al-azlam jami'i ne na zalam ma'ana kibbo waɗanda suke na diba wanda wani nau'i ne ko sita ce wuce kibiyoyi ne wanda a jahiliya suke diba da su ma'ana duk abin da za a zo ta hanyar diba sai mu ce mutum ya dafa najasa dole sai ya wanke hannu to dan haka malamai suka ce waɗannan abubuwa da Allah ya ce najasa ne wato a ma'anance an gane ku a ma'anance najasa domin aiki ne na shaitani kamar yadda Allah ya faɗa ya ayyuhan ladhina amanu innamal mushrikuna najas ya ku mu'mine ku san da cewa mushrikai najasa ne kazamta ne idan ka gaisa da arme zamu ce sai ka wanke hannunka ka dafa najasa to dan haka wannan aya da suka kafa hujja da ita babu dalili da ke nuna cewa giya najasa ce giya ba najasa bace Allah ya haramtar da ita a sababin tana sanya maye ta rufe hankali amma ba dan ainihin giya najasa bace gane ko ainihin giya abu ce tsarkakanka illa da ta sa Allah ya haramtar da ita shine ta ba hankali kenan ka'ida abinda zamu gane duk abin da yake najasa haramun ne amma duk abin da Allah ba duk abin da Allah ya haramta bane za a ce najasa ne maza mu'minai an haramta musu sanya zinare da tufafi na alhariri amma tare da cewa zinare da alhariri babu sabani a wajen magabata cewa tsarkakakku ne yin wasa da ƴaƴan dara haramun ne idan kai wasa da ƴaƴan dara kai wasa da kos ba za mu ce ka dafa najasa dole sai ka wanke hannunka najasa ce a ma'anance domin aiki ne na shaitani mun gane kenan wannan hadisi babu dalili a cikin shi wanda ke nuna cewa giya najasa ce kamar yadda wasu malamai suka tafi akan haka don haka shi ma malam sai ya sayo shi a cikin babi wanda ke bayani game da kusan da najasa amma magana tabbatacciya giya ba najasa bace ba an gane ko da yawa wasu suna zaton cewa giya najasa ce ba najasa bace ba najasa ce a ma'anance an gane ko domin tana taba hankali amma in ta taba ka ba najasa bace wanda za a ce dole sai ka wanke وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه وتو أنس Allah ya kara masa yadda ke faɗa lamma kana yawmu khaybar cewa yayin da yakin khaybar ranar yakin khaybar wato ta kasance khaybar wato wani birni ne na yahudawa ɗan share guri zauna khaybar tana arewacin madina gwalgwadan tafiyar da take tsakanin birnin Madina zuwa Khaybar tafiya ce ta kilo 160 arewacin Madina Khaybar take tafiya ce ta kilo 160 wanda Yahudawa suka je suka share wannan gu suka zauna ƙasa ce wadda take Allah ya albarkace ta game da wato itace na dabino domin ƙasa ce wadda take ta noma suka je suka zauna a wannan gu kuma duk wani hashashen su ne da wani kirdadin su da suka yi wato suka kuskure domin sun karanta cewa manzo wanda shine cikamakin manzanni yana daga cikin sifar kasar da zai yi hijira an gane ko cewa kasa ce wanda take ma'abuciyar itacen dabino don haka wasu suka je suka zauna a Khaibar, wasu suka zauna a Madina, da nihin cewa wannan manzo ya bulla daga cikin su. To don haka kasancewar ita wannan Khaibar gari ne na Yahudawa, suka warware alkawarin da yake tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 7 manzon Allah ya kai musu samami wanda yake na yaki. Aka ci garin da yaki a shekara ta 7 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci birnin Khaibar da yaki. To shine anan Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lamma kana yawmu Khaibar, yayin da ranar yakin Khaibar ta kasance, yace amara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Talha, wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wato Abu Talha fanada yayi shela. Lafazin fanada an ciro shi ne daga annida. Annida wato shine kira tare da daukaka murya, shine a Hausa ake kiran shi shela. An gane ku? Kira tare da daukaka murya shine ake kira da annida. Shine yace fanada wato Abu Talha sai shela a cikin jama'a, ya fada musu cewa inna Allaha wa rasulahu, lalle Allah da manzansa, yana hayanikum an lukum min humul ahliya, suna hanun ku game da cin naman jakai waɗanda suke na gida. Fa inna haris ni illa, domin jakai na gida waɗanda ake musu dautu najasa ne. An gane ko? Kenan abin da yake fada a cikin shelar shine inna Allaha wa rasulahu yana hayanikum an lukum min humul ahliya fa inna haris, kusan da cewa Allah da manzansa na hanun ku game da cin naman jakai waɗanda suke na gida. Anan an jimilce lafazin damir na Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa Abu da ya ce inna Allaha wa rasulahu, sai ya ce yana hayaniku, wato suna hannu. An gane ku? Maimakon cewa abu ne sananne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karan kansa ba shi da wani hani nashi ko wani umarni nashi, domin shi a matsayin mai isar da sako ne a madadin Ubangijinsa. Duk abin da ya ce mu yi ko ya ce mu daina, ba a karan kansa ba ne ya ce ku yi ko ku daina, a'a, yana isar da sako ne a madadin Ubangijinsa. To da haka malamai suka ce a nan wannan lafazi daidai yake da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa arba'un man kunna fihi wajada halawatal iman, sai yace an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwakuma. Kaga anan ma sai ya jimulce da ni, yace an yakuna Allahu wa rasuluhu, Allah da manzansa su kasance ahabba ilayhi, mafi soyuwa abunsa mimma siwakuma, game da duk abin da ya wulace su. To da haka malamai suka ce yana halatta biyanta wannan damir din, ka jimulce damirin Allah da na manzansa Abu daya. To amma akwai hadisi na cikin Sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani limami na huduba, sai yake cewa man yudi illaha wa rasulahu faqad rashad, sai yace wa man ya'sihi ma faqad gawa. Manzon Allah sai yace bi isal habibu anta, manzon Allah yace tir da irin wannan mai huduba kai. Mi ya fada cewa man yudi illaha wa rasulahu, duk wanda ya ma Allah da'a ya ma manzansa da'a, faqad rashada, tabbas ya shirya. Sai ya ce wa man ya'sihi ma, maimakon ya ce wa man ya'sillaha wa rasulahu, maimakon ya ce wa man ya'sillaha wa rasulahu, sai ya ce wa man ya'sihi ma, duk wanda ya saba ma Allah da manzansa kenan, ya jimulce ya hade da mir, faqad gawa, ya ce tabbas ya halaka. Manzon Allah sai ya ce masa bi isal habibu anta, tur da Allah wadai game da mai huduba kai, yaya zaka jimilce da miri na Allah da manzansa Abu daya? Abin da ya dace ka faɗa wa man ya'sillaha wa rasulahu. Malamai suka ce anan me yasa manzon Allah ya masa Allah wadai akan haka? Suka ce domin ita huduba ana buƙatar wato a shimfiɗa zance, domin a fito fili, domin a gamsar da jama'a. shine uzurin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan wato ya masa inkarin jimulci da mirin sa da na Allah abu daya da ya biyanta an gane ku to shine anan yace inna Allah wa rasuluhu lalle Allah da manzon sa yana hayani kun suna hannu alluhumil humuril ahliya game da cin nama na jakai waɗanda suke na gida lafazin humur jam'i ne na himar himar an gane ku kenan himar shine mufrad jam'un sa sai ka ce humur mimun kin kenan kai mata rufa'a amma in ka ce humrun shi kuma jam'i ne na ahmar humrun in muka ma mimun kin sukun jam'i ne na ahmar can ubangiji ta'ala ya faɗa wa min al-jibali judadu bidun sai ce wa humrun an gane ko wa humrun jam'i ne jakai ko jam'i Allah ya faɗa ka annahum humurun mustanfira ka annahum humurun mustanfira to shine yace alluhumil humuril ahadiyya al-ahadiyya ma'ana an jingina jakan zuwa wato jama'ar gida kenan iyali in aka ce al-ahal sune iyali jiki wanda ake hawa ake masa lautu wannan haramu cin naman sa haramu ne domin najasa ne kenan kayyadewar da manzon Allah ya ce humurul ahadiyya to wanda yana nuna jakai waɗanda suke na jeji halaka ne jiki wanda yake na jeji to wannan halaka ne zaka iya farauce shi kaga salamar ka ci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan hanyar sa ta zuwa makka yana dauke da harami wani sahabi da ya hango shi ana kiran shi da suna Sa'ad ibn Jassama al-Laythi da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan tafi kawai sai ya dau makamin sa ya shiga daji mashin sa ya je ya farauto jikin jeji ya je ya ga sanama ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sai ya ki karba wato Sa'ad sai ya samu damuwa manzon Allah ya gane cewa ya damu game da rashin karbar kyautar sa da yayi Hausawa suka ce labarin zuciya a tambayi fuska akan san mutun cewa yana cikin walwala da jin dadi ta fuskar shi kuma akan gane yana cikin damuwa ta hanyar fuskar sa manzon Allah da ya ga wannan sahabi ya samu damuwa game da kyautar sa da ba a karba ba manzon Allah sai yake lallashin sa yake cewa ka san da cewa ba mu mayar maka da kyautar ka sai domin muna dauke da harami domin duk wanda yake dauke da harami baya halatta a karan kansa ya farauce farauta kuma baya halatta duk farautar da aka yi ta kanan saboda shi ya ci wannan nama dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya san da cewa wannan sahabi ta kanas ya farauto wannan jikin jeji saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sai ya ki karbar wannan kyauta a takaice jikin jeji ne ya farauto kaga wannan yana tabbatar da jikin jeji halaka ne to dan haka jaki na gida wanda ake nauta masa kaya cin naman sa haramu ne dan haka yace alluhumil humuril ahliya Allah da manzon sa na hanun ku game da cin naman jakai waɗanda suke na gida dan haka in na gida ne sai ka ce alhimarul ahli in na jeji ne sai ka ce alhimarul wahshi sai yace fa innahu fa inna harizu manzon Allah yace domin jakai na gida wato najasa ne kaga wannan jumla ce ta aliliya da manzon Allah ya hane mu cewa kar mu ci naman jakai na gida to micece illar ta sa aka hana mu sai ce fa inna harisun domin naman jakai na gida manzon Allah ya ce najasa ne to a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa jiki wanda yake na gida naman sa da jinin sa da bawulin sa da kashin sa gaba ɗaya najasa ne dan haka a wani hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya umarci mu cewa muyi huge shine misali in mutun yayi bawali ya sanya wasu duwatsu uku ko biyar ko bakwai ko tara an gane ku ya huge wannan bawali sai manzon Allah ya hane mu cewa kar mu huge bawali da kar mu huge bawali ko bayan gari da kashin jaki sai ya ce fa inna huriks domin kashin jaki manzon Allah ya ce najasa ne zamu iske hadisi to dan haka abinda muke so mu gane wannan hadisi yana tabbatar mana da nama da fata da kashi da farugo da jini da bawali da kashi gabaɗe na shaki haramu ne shaki wanda yake na gida amma abinda ya shafi jibinsa da miyansa da jikin shi yana rayu to wannan ba najasa bane ba dan haka jikin jaki in ka hau yayi jibi wannan jibi ba najasa bane gashin jikin shi da ka goga ba najasa bane miyan shi in ya zubi maka ba najasa bane ba an gane ko saboda malamai sun kawo dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa ba najasa bane waɗannan sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana kenan kamar yanda cin naman jaki ya zamanto haramu to haka shan madara ta jaki haramu ne an gane ko madarar shi ma haramu ne kamar yanda cin naman haramu ne saboda dama ita madara tana fita ne daga tsakankanin wato jini da tumbi kamar yanda Ubangiji ta'ala na faɗa wa inna lakum fil an'ami la ibra nuskikum mimma fi buduniha min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibi ita madara tana fita ne daga tsakankanin jini da tumbi dan haka kenan madara ta duk wata dabba da Allah ya haramta ita ma najasa ce baya halatta kamar yanda cin naman haramu ne sannan kuma wannan jumla ta aliliya da manzon Allah ya ce fa inna harisun domin jakai na gida najasa ne wannan dalili ne wanda yake tabbatar da dukkan wani ainihi wanda yake duk wani abu wanda ainihinsa najasa ne to wannan haramu ne me yasa domin Allah bai taba haramtar da wani abu face akwai wata illa a karkashin wannan haramtar ba domin akwai cutarwa ga abu wanda ga lafiyar dan adam sannan kuma abu ne wanda yake na kazanta wanda bai dace ba duk abinda Allah ya haramta to akwai illar da ta sa Allah ya haramtar da wannan abu akwai wani nau'i wanda yake da cutarwa muna iya ganowa muna iya kasa ganowa amma abinda ya zama wajibi akan mu mu yadda mu amince mu kudirce a zuciyarmu haramcin wannan abu da Allah ya haramta mana mu nisance shi koda ba mu gano hikima da illar ba a taƙaice kenan wannan yana nuna mana naman jaki na gida wanda ake masa labtu ko jininsa wannan najasa ne in ya taba ka dole sai ka gusar da shi wa ana amr ibn kharijah radiyallahu anhu annahu qala خببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصحها وتلقى أمر ابن خارجة الله إكرام سيدا كيفتا شوامزا الله صلى الله عليه وسلم يا من خطب عن منى وهو على راحلته halin yana kan raƙuminsa idan aka ce rahila wato raƙumin da akan iya hawa a yi gulaguru ko a lauta masa kaya an gane ko namiji ko mace duk raƙumin da za a iya hawan shi a yi gulaguru ko a lauta masa kaya shine ake kira da rahila an gane ko shine yace khababana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bimina yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana khutuba anan mina sai yace wa huwa ala rahilatihi kuma yana kan wato raƙuminsa a wannan gaba me zamu iya fa'idanta cewa Amr ibn Kharijah wato yana tuna da wannan labari kuma ya tantance shi yasa saboda yana tuna da gun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi khutuba kuma da halin yin khutubar akan me yayi khutubar yace akan raƙuminsa wanda kuma wannan dalili ne wanda ke nuna mana mustahabbancin wato khutuba da wa'azi ana buƙatar me khutuba ko me wa'azi ya hauri wanda yake madaukaki mijece hikima domin in me khutuba ko me wa'azi ya kasance a wuri madaukaki sautinsa ya fi zuwa nesa kuma ya fi gamsar da jama'a wanda yake can baya in shi mai khutuba ko mai wa'azi yana ishara kowa zai iya ganowa ba maganar wane ya kare ne kenan dan a gamsar da jama'a ayi kokarin isar da sako da mai wa'azi da mai khutba ake bukatar ya kasance a wuri madaukaki. Dan haka a cikin taron jama'a ne a nan Mina, kuma a rana ta biyu daga cikin kwanikan Mina, bazan Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan khutba. An gane ku? Shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana khutba a nan Mina, sai yace wa huwa ala rahilatihi. Wa huwa ala rahilatihi jumla ce hadiya, ma'ana halin yana kan rakumunsa. Sai yace wa du'a buha yasiru ala katibi, yace miyan wato wannan rakumun na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasiru yana tsiyaya ala katibi, yace akan kafadata. Miyan rakumun wato yana tsiyaya akan kafadata, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ci gaba da hudubarsa. Malamai suka ce wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa miyan rakumi wato halaka ne ba najasa bane, wannan kuma ijma'i ne na malaman al'umma. Suka ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya ga miyan na zuba a jikin Amr ibn Kharija, amma manzon Allah bai ce masa ba je ka ka wanki. Manzon Allah ya kyale shi, duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani bai tanka ba, to wannan ya nuna cewa sunna ce, ya ce a ci gaba da yi. Malamai suka ce kai kaddara ma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san da cewa miyan rakumin nasa na zuba a da tsiyaya a cikin Amr ibn Kharija. Malamai suka ce to ai Allah yana sanar da haka, inda a ce miyar rakumi na jasa ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ba zai kyale manzansa sai ya turo saƙo. To dan haka kyalewar da Allah ya yi ya turo saƙo wanda ke nuna cewa miyar rakumi na jasa ne, dalili ne wanda yake tabbatar da cewa ɗaukakeke ne. Dan haka malamai suka ce to kamar yanda miyar rakumi tsarkakeke ne, to haka nan bawalinsa da kashinsa shi ma tsarkakeke. Kamar yanda wasu daga cikin kabila ta Uraina wanda suka zo Madina, yanayin birnin Madina bai gamshe su ba, suka kamu da rashin lafiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura su bayan gari su je su tarar da makiyayinsa su ringa shan madara ta raƙun masu na shan bawalin. Manzon Allah ya aika su, suka je suna shan bawalin suna shan madarar, Ubangiji ta'ala ya ba su lafiya, suka kashe makiyayin suka kuri raƙuma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura ɗan biyar baya aka dawo da su irin yanda suka yi haka aka musu. To wannan yana tabbatar da cewa bawalin raƙumi tsarkakeke ne ba najasa bane, inda najasa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ce ba su je su sha, domin ya faɗa Allah ya Ubangiji ta kawai yake faɗa, yake cewa Allah bai taɓa saukar da wata rashin lafiya ba ce ya saukar da maganinta. Manzon Allah ya ce ku yi magani amma kar ku yi magani wato da abinda Allah ya haramta, kuma a wata riwaya ya ce Allah bai sanya muku waraka cikin abinda ya haramta muku. Don haka wato raƙumi da bawalinsa da kashinsa wannan dukkan shi da wannan tsarkakeke ne. To don haka malamai sai suka ce ba ma ya takaita a raƙumi ba, duk wata dabba wadda Allah ya halatta cin namanta to da kashinta da bawalinta tsarkakeke ne. Kamar yanzu misali a bahimatul an'am, shanu da tumaki da awaki da kashinsu da bawalinsu dukkan shi tsarkakeke ne. Kamar yanda naman da madarar tsarkakeke ne, to haka kashinsu ma tsarkakeke ne. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.